Ladies and gentlemen, I now come to my vision. As vice president, I am like a driver's seat. But by the grace of God,
if you make me the president,
I will be in the driver's seat with constitutional rights.
Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Baume kenan yayin da yake gabatar da jawabinsa ga al'ummar kasa na farko bayan an zabe shi a matsayin dan takarar shugaban kasa garkashin jam'iyya mai ci ta NPP inda ya bayyana manufofi da yake da niyyar cikawa idan an zabe shi shugaban kasa a zaben Disamba mai zuwa. Dr. Baume ya bayyana gudunmuwar shawarwarin da ya bayar ga kwamitin tattalin arzikin kasa wanda yake an samu ci gaba tattalin arziki a baya-bayan nan. Haka kuma ya bayyana karara cewa zai soke harajin hada hadar kuɗi na electronica wato e-levy da wasu nau'o'in haraji da wannan gwamnati ta kirkiro.
Ladies and gentlemen, to move towards a cashless economy, however,
don matsawa zuwa ga tattalin arziki da ba amfani da kuɗi, dole ne mu karfafa jama'a su yi amfani da kafofin hada-hadar kuɗi na electronica don cimma wannan. Babu harajin biyan kuɗi ta digital a ƙarƙashin gwamnati na, za a soke harajin e-levy. Malam Siba Shakibu shine sakataren jam'iyyar PNC na yankin Greater Accra, ya yi tsokaci ga muryar Amurka
akan bayyana kudurorin da mataimakin shugaban kasa duk abubuwan da yake ya karanto mun gashi kamar dai wani abu ne na kanzon kurege kurum, saboda in za ka dubi abubuwan da yake wai in an bashi rabin mulki ce zai share su, a gaban shi aka tabbatar da wa'annan abubuwa wanda yake taimakawa tare da shi nashi shawara shugaban kasa Akufo Addo ya zartar da wa'anga abubu.
Sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti Isa Abdulsalam ya ce
cewa an ba shi ragaman kasan Ghana shi kuma zai kawo nashi sari wanda ya ce yana ga ciki zai fi da wasu harajai, wanga maganar da ya fari kan batun haraji magana ne mai kyau. Allahumma wurin aikata shi shi mai ganin anya tabbatar da wanga abu, an ba shi dama ya zo ya zama shugaban kasa. Amma ina kai kuma mun sani kamar yau 'yan Ghana suna hushi da gwamnatin ga domin suna ganin kamar alkawarin da ya musu lokacin da ke neman gwamnati ba shi yake cika musu yau ba.
Salawatu Adams Mamba, mamba ce ta sadarwar jam'iyyar NDC kuma mamban majalisar gudanarwar gundumar Wenci.
Da nan ga Wenci muna noman abinci, rogo, dundu, masara, ko mina da araha akai akasse, amma yanzu bamu ya musse masu noman shi ma ba su ya su noma quantity da suke so, saboda fertilizer yayi tsada, fertilizer da ake subsidize duka an bari don shi well lies the economy da yake wo economy ya grow economy, economy ya collapse.
Tambayar da jama'a ke yi shine yana ina gwamnati ta aiwatar da waɗannan harajin? Tambayar da laiwa Alhaji Aminu Abu kenan, jami'in sadarwa na jam'iyyar NPP kuma mamban tawagar yakin neman zaben Dr. Mahmud Bawumia.
His Excellency Alhaji Dr. Mahmud Bawumia mataimakin shugaban kasa ne, kowane magana ne mutane ke cewa ne cewa ai yana nan aka kawo ilevi da shi ciki, yes din shi ne abinda mataimakin shugaban kasa ke bukata ya dauka ya rinsa dukiya ya gina kasar. Kaka manta fa da kudin haraji yake gina kasa ko zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane, in shi yace lokacin sa in Allah ya zabai to shi wannan ɗan kananan nan in ya zo wannan nan ya cire shi kuma da ikon Allah an cire, cewa su duka ɗaya ne nan ban gane ba, su duka ɗaya ai ko ɗan biyu ma da aka haife su, ɗan biyu uwar su ɗaya uban su ɗaya rana ɗaya aka haife su, amma kowa kuma da abin da ya dace da shi, kowa kuma da hankali ne.
Taron ya samu alertar jigajigan jam'iyyar NPP mai ci da suka hada da tsohon shugaban kasa John Adekun Kufo da matar shugaban kasa Rebecca Akufo Addo da shugaban jam'iyyar NPP da sauransu. Idris Abdullahi Bago, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.